Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabinsu a jiya a wuni na uku a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a nan birnin New York. Galibinsu sun yi jawaban nasu ne a babban zaurin taron Majalisar Dinkin Duniyar, kana wasu kuma daga cikinsu sun aiko da saƙon jawaban nasu ne ta bidiyo. Shugabannin sun haɗa da Cyril Ramaphosa, shugaban Afirka ta Kudu, da Eric Masisi na Botswana, da João Manuel Lourenço na ƙasar Angola, sai kuma Roch Marc Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso, da kuma Hage Geingob na ƙasar Namibia, da Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe, sai kuma shugaban gwamnatin soja na Riko a ƙasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, da kuma Azali Asumani na ƙasar Comoros, sai kuma Ali Bongo Ondimba, shugaban ƙasar Gabon, da Samia Suluhu Hassan ta ƙasar Tanzania, wadda ita kaɗai ce shugabar ƙasa mace daga Afirka da ta yi jawabi. Sai kuma shugaban Liberia George Mani Weah. Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya kira ga majalisar da ta bada dama ga kasashe su fara yin rigakafin COVID-19, musamman kasashe masu tasowa irin na Afirka. Ya bayyana takaicinsa ga rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 tsakanin kasashe a duniya.
It is an indictment on humanity that more than 82% of the world's vaccine.
Yace wannan wani laifi ne ga bil'adama akan raba rigakafin COVID-19 a duniya, inda kasashe masu hannu da shuni suka sai sama da kashi 80 cikin 100 na rigakafin. Kana kasashe matalauta ko aka bar su da kasa da kashi 1 cikin 100 na rigakafin. Ya ƙara da cewa in ba mun magance wannan matsala cikin gaggawa ba, annobar za ta dade tana tare da mu, kana akwai yuwuwar sake ganin wata annoba.
And new mutations of the virus will emerge.
Kowane shugaba na Afirka ya yi magana akan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar, wanda galibin kasashen Afirka ba su da kuɗin sayi. Shi ma Roch Marc Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso ya taɓo wannan magana, amma kuma ya karkatar da jawabinsa akan batun rashin tsaro a yankin Sahel, yana mai cewa
dans la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable.
A fannin yaƙi da ta'addanci, ƙoƙarin ƙasashe da ke fama da ayyukan ta'addancin zai yi tasiri ne mai ɗorewa idan suka samu taimakon ƙasashen duniya. Ko shakka babu, batun tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ba na ƙasashen yankin kaɗai ba ne, da suka haɗa da Burkina Faso da Mali da Mauritania da Niger da kuma Chadi. Shugaban gwamnatin sojan wucin gadi a ƙasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, ya ce ƙasarsa tana buƙatar tallafi wurin bunƙasa tattalin arzikinta bayan nakasawa da annobar COVID-19 ta yi wa ƙasar. Dabi, da ya karanto jawabinsa ta hoton bidiyo, ya yi matashiya yana cewa
the perspective pour la jeunesse au Sahel pousse celle-ci à tomber dans le piège des idéologies extrémistes.
A tuna rashin tsammani da matasa ke ciki a yankin Sahel shine ke jefa su cikin tarkon aƙidar tsaurin ra'ayi, kana yana tura su balaguro zuwa Turai duk da irin hatsari da ke tattare da tafiyar.
Avec les risques que cela comporte.
Akwai kuma kasashe kamar Iraki da Cuba da Macedonia ta Arewa da Guyana da Panama da Nauru da sauransu da su kuma suka yi jawabi a jiya. A yau ne dai ake sa ran shugaban Najeriya Muhammad Buhari zai gabatar da nasa jawabin a babban zaurin taron Majalisar Dinkin Duniyar. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.